والآكبة للمتقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau sha uku ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yayi daidai da 22 ga watan August shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Juhud Sheikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali fi Muharabatul Ghulu fi Tabdi na ainihin wanda ainihin Fali bin Jibir ya tattaro dangane da ainihin kokarin da Sheikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali yake yi wajen kokarin yakan guluwi. Na batan gane. Kamar yadda nake faɗa ko da yaushe ina ƙara maimaitawa, abinda yasa gaskiya muke karatun littafin wannan malamin, mun fahimci cewa mutane da yawa wato suna masa rashin adalci. Da yawa mutane suna amfani da propagandan wasu da siyasan wasu a wajen kokarin bata wannan malami, ba sa komawa zuwa ga asalin littattafan da ya wallafa. Ya kamata in zaka kiyamaci mutum ka koma zuwa ga asalin littattafan da ya wallafa. Sufayi ana yi musu raddi ta hanyar littattafan su, a dauko Jawahirul Ma'ani, a dauko Ifadatul Ahmadiyya, a dauko kaza, a dauko kaza. Yan Shi'a ana musu raddi ta hanyar littattafan su, a dauko Usulul Kafi, a dauko Man La Yahdhuruhul Faqih, a dauko ainihin Tahrirul Wasila na Khomeini, a dauko kaza, a dauko kaza. Kamar shi wannan bawan Allah, in za a masa inkari, in ana so a masa raddi ko ana so a bata shi, ana yi ne kawai da propaganda da aka ji a wajen ƴan iskan gari. Ba a yin amfani da ilimi. An gane? Shi ne abinda ainihin Nasiruddin Albani yake magana cewa, wato, wallazina yarudduna alayhi la yarudduna alayhi bi ilmin abadan. Wa'innan da suke raddi ga wa'innan bayan Allah, gaskiya suna raddi ne da hamasa da kuma ainihin jita-jita. Ba sa bai raddi da ilimi har abada. Sai ce wal ilmu ma'ahu. Kuma ilimi yana tare da wannan bawan Allah. Don haka wasu mutane suna cewa akwai wani bawan Allah ma wanda Allahu a'lam ya faɗa da kyakkyawan manufa ko ba haka bane, ya ce wai wannan karatu da muke yi, wannan karatu da muke yi na wannan littafi Muharabatul Ghulu, yana ganin babu wani amfani. Ya ce wallahi wannan littafi shi dariya ma littafin yake bashi, yaya za a yi a ce wai Sheikh Rabi bin Hadi ba shi ne ya kawo guluwi ba, alhali littattafan Sheikh Rabi gaba ɗaya guluwi ne. Na fatan gane wannan. Littattafan Rabi gaba ɗaya guluwi ne. To shi yasa muke ta karanta littafin, muna son dan Allah a nuna mana guluwin a littattafan shi. A gani, ina so duk sanda na samu dama, saboda yanda ake tama wannan bawan Allah ƙazafi, zan ta ɗaukar littattafan wannan bawan Allah ɗaya bayan ɗaya muna sawa. Ko kuma ɗalibai ku yi amfani da ma'auni na kitabu wa sunna, ma'auni ku ainihin bambanta mana aqidan shi da manhajin shi daga aqidan Nasiruddin Albani da Usaimin da ainihin Fawzan da sauransu. Muna so in kun ji wani manhaji nashi wanda ya saba mana manyan malaman da muka sani, dan Allah ku faɗakar da mu. Ila ni da nake karatu kila ban hango ba ko? Ina ba ta yin wasan gane. Wani bawan Allah ya ce shi yana ganin duk wani guluwi a duniya gaba ɗaya, duk wani guluwi Sheikh Rabi ya karantar da mutane. Kaga wannan duk gaba ɗaya yana daga cikin kiyayya da kuma rashin adalci. Ya kamata komai mutum zai yi, ai ga littattafan wannan bawan Allah, ka ɗauka kai tarar da su ɗaya bayan ɗaya. An fahimci wannan? Wa'iyaz billah. To saboda haka wannan shine yau zamu tashi a shafi na 14. Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala hafizuhullah.
Ya faɗa Allah ya tsare mana shi.
Wa usiya shabab as-salafi.
Wa usiya shabab. Ina yin wasiya ga samarin salafiya.
Khassa.
Saurayi ba salafi musamman a keɓance.
Bi an yastanibu al-asbab allati tusiru al-adlan.
Wato su nisanci sabubba da za su motsar da ainihin kiyayya, za su motsar da sabani, da za su motsar da ainihin rabuwa. In gane ko? Ta abinda ka san zai kawo sabani, zai kawo kiyayya a cikin da'ira na salafiya, ku nisance shi. Dan Allah, ƴan uwa ga tambaya. Idan ɗan uwa salafiya ya yi kuskure, kawai sai ka je gidan rediyo ko ka je ka sa a cikin social media, ka kama sunan shi, ka ce mai dabba jahili, wawa, ba haka ake yi ba. Kace shi din nan yana tattaro ƴan bid'a. Shin tsakani da Allah baka kama hanyar da ke janyo ainihin kiyayya da sabani da rabuwa ba? Eh? yanzu mutumin da kai kuskure kawai sai ka ji yama raddi daga sama kuma raddin ba na mutunci ba da ma raddi na mutunci ne jama'a ai ba matsala ko eh gaskiya mun ji Yahaya as-Salafi ko mun ji Yahaya na Tudu yace kaza yace kaza yace kaza Yahaya na kan Tudu yace kaza wannan abin da ya faɗa gaskiya kaza muna ganin cewa da yace kaza da ya fa alkhairi kaza din nan ga nasi na Qur'ani ga manganin da manganin hadisan manzon Allah ga manganin sahabbai maganan da ya faɗa ya saba mu sunna muna fata idan Yahaya Tudu ya gani ko idan Yahaya Tudu ya gani to kila zai janye yayin ne ya gyara to shin Yahaya Tudu bai ji dadi ba to shin haka suke yi kawai ina ganin wayannan bayan Allah tunda muke tare da su nasiha bai taba hadan da su ba bil hasal abin da ya hada mu da su ko mu mun ji saukan aradu ne kawai an gane to wannan salafanci ne shin abin da suka yi zai haifar da ainihin gaba da kiyayya da rabuwa ko ba zai yi ba yanzu bin bas ibn bas Allah ya masa rahama akwai fatawan da Albani ya bayar Nasiruddin Allah ya masa rahama Nasiruddin Albani a cikin littafinsa Fiwa Salatun Nabi ya bada fatawa cewa idan mutum yayi ruku'u in ya dago daga ruku'u wato zai saki hannu ne yace sanya hannu a kirji babu shakka bid'a ce dalala ina fata gane wannan yace babu shakka bid'a ce dalala to wannan magana da ya faɗa da Ibn Baz ya gani Ibn Baz bai sauka mai da aradu ba Ibn Baz bai zo ya ce to naga wani wawa jahili mai da'awan salafiya wawa mai da'awan yayi ilimi ya rubuta littafi jama'a ku yi hankali da littafin ina muku tanziri akan littafin shin da Allah Albani ya ga wannan zai kyalabi ba shi ba zai dauki martani ba zai mai da martani ba a lokacin nan take Ibn Baz ya dauki alƙalami yace to naga dan uwa yace naga dan uwa na babban malami Sheikh Nasiruddin Albani ya wallafa wani littafi a waje kaza yace kaza yace kaza to gaskiya ina ganin cewa da ya ga wannan sai kawo da hadisi sai kawo hadisi ina ganin da a ce Nasiruddin Albani ya ga wannan hadisi Allah ya tsare mana shi da Albani bai faɗi wancan magana ba to ina fatan idan Albani ya ga wannan nassi a matsayin shi na dan uwana ina fata dan uwana Nasiruddin Albani zai janye daga wancan ra'ayi ya kama wannan dan Allah ko da ya kama sunan Albani idan Albani ya ga irin wannan maganan da ya faɗa kan shi dan Allah kuna ganin zai mai raddi mai zafi ai akwai abubuwa da dama da aka samu sabani tsakanin Ibn Baz da Ibn Usad da ainihin Nasiruddin Albani amma kun taba jin Nasiruddin Albani ya sauka mai da aradu kun taba jin Ibn Baz ya sauka da aradu babu ko matsalan niqabi ai su malaman Saudiya suna cewa wajibi ne amma Nasiruddin Albani ya ce mustahabi ne kuma wannan Ibn Baz yana nan akan ra'ayi na mustahabi amma bai taba magana mummunan magana ga Nasiruddin Albani ba bil hasali tsakanin shi da Albani ma sai me sai yabo shi ba ta gane wannan to idan inda a ce ainihin malaman salafiya da daliban salafiya suna ma juna haka kana ganin ba za a samu soyayya ba za a samu soyayya na ba ta gane baka taba jin Nasiruddin Albani ya saki magana mai zafi ga Ibn Usaymin ba baka taba jin Nasiruddin Albani ya saki magana mai zafi ga Ibn Baz ba tsakanin su akwai nasiha a wajen malaman salafiya akwai usulubi na yin gyara ga dalibi na salafiya ko malamin salafiya muna da manhaji ba da ka bane irin wannan manhaji da samari suka kawo manhaji ne na ƴan haddadiya wallahi na idan mutum yayi kuskure nan take kawai sai ya ji saukan aradu jahili wawa dabba baka san komai ba kai dan hizbiya ne kai ina ba ta gane wannan ka wannan ka karanci littattafan malaman mu da Allah shin wayannan samari suna bin sawun malaman salafiya ne a'a gaskiya wayannan samari ba suna bin sawun malaman salafiya bane tsakanin da Allah in suna bin sawun malaman salafiya ne dan Allah mu karanta littattafan malaman salafiya irin wannan usulubi suka bi ba irin wannan usulubi suka fi ba misali shin Sheikh Rabi bin Hadi Umair al-Madkhali ga littattafan da ya wallafa dan Allah irin wannan usulubi ya bi a irin wannan usulubi ya bi ba idan mutum yayi kuskure amma an ga na salafiya akwai usulubin da ake bi dan amai nasiha sai an duba tukuna dalibi ne na salafiya akwai usulubi idan dan bid'a ne shi ma akwai usulubi to su wa'annan suna saukar da mutane suna ba su hukunci iri daya da wanda yake yafi kusa da sunna da wanda yake dan bid'a ne ma kai dan bid'a ma yafi samun sauki a wajen su fiye da wanda yake kusa da sunna to kaga wannan ba fahimta bace gaskiya na ahlus sunna to gaskiya muna kira zuwa ga ainihin samari musamman saurayi ba salafi su nisanci sabu ba mai motsar da ainihin kiyayya mai motsar da sabani, mai motsar da kaza. An gane wannan fahimta na su sake nazari akan shi. Da suke cewa wai al-asalu fi da'wa ash-shidda. Wai asali ga da'wa wai shine al-tsananta wa mutane. Asali shine al-tsananta. Amma Allah ta'ala ya ce ma annabi annabi ya gaya wa duniya bu'istu bil hanafiyya as-sam'a. An aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi. Shin idan ya zama to zagin mutane ake zai zama mai saukin bi? Sannan kuma ga manzo Allah yana yin cewa yassiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru. Ku sauƙa wa mutane kada ku ainihin tsananta, ku yi albishir kar ku kori mutane. In asalin ainihin tsanantawa shine asali, to shin da Allah zagin mutane da cin mutunci ba zai kori jama'a ba? Zai kori jama'a. Manzo Allah yake ce ma kana ridku fi shay'in illa shanahu a illa zanahu wala nuziya an shay'in illa shanahu. Wato tausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu face ya kawata shi. Idan an cire shi a cikin wani abu face ya mi ya munana shi, to wayannan bayan Allah sun ce tsanantawa shine asali. Kaga wannan cewa tsanantawa shine asali ba lausasawa ba. Lausasawa shine asali sai idan an bi laushin, idan an bi an gabe yu ba sai ayi mi sai a tsananta. Asali ne Allah ya ce ma annabi fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Saboda rahaman Allah ne kake bin sa a hankali a hankali. Walau kun tafazzan da ka kasance mai fushi galizan kal mai kaushin dabi'a irin na wayannan samari masu fikira na haddadiya, lam fadu min haulik, da sun watse sun barka. Manzon Allah ba mai kaushi bane, amma akwai sanda yakan yi fushi. Wannan fushi ya saba ma asali. Na san gane wannan na wal umuru lati
afgada Allah,
sannan mu nisanci al'amura wanda Allah ce ki zagin mutane, cin mutuncin su, yi musu kazafi. Duk mutumin da baya tare da mu mu faɗi iya abin da muke so a kan shi. Idan mutum yana tare da mu duk laifin da ya sha, al'amuran da Allah ce ki wa hazzara minha, al'amuran da Allah ya tsoratar
wa hazzara minha rasul sallallahu alaihi wa sallam,
kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tahziri daga gare ta.
Sahabatul kiram,
sahabbai masu karamci su ma sun yi tahziri gare shi. Mun nisanci shi magabatan mu na kwarai su ma sun yi tahziri akan shi.
Wa an yastahidu fi isha'ati asbabil mawadda,
kuma su yi kokari wajen kokarin yada sababa na ainihin soyayya. Dan Allah mu koma wajen malamai mu ga bambanci in za a yi raddi ga ahlus sunna, in za a yi raddi ga yan bid'a shin ɗaya ne? In ba ɗaya bane to mu koma mu ga yanda malamai suka yi bayani akan shi. Malaman mu, manyan malaman mu, Ibn Bas, Ibn Usaymin, Nasiruddin, Sheikh Fauzan, Sheikh Muqbil bin Hadi, Sheikh Rabi'u bin Hadi, Sheikh Wani, duk wayannan manyan malamai sun yi raddi ga yan bid'a. Wayannan malamai sun yi raddi ga ahlus sunna, ana raddi ga ahlus sunna, ana raddi ga yan bid'a da wani usulubi ake yi. Zaga Albani yana cewa qala ba'dul fudala, wani sashen masu falala ya ce. Sai ga Albani yana magana mai dadi in zai yi raddi ga wani. An gane sai idan Albani ya fahimci kai mu'anid ne. Akwai wanda kan in zaka yi raddi ga mu'anid kangararren mutum, to idan mutum kangararre ne sai ka gaya mai magana mai zafi. Idan mutum kuma kaga baka san halin shi ba, asali shi ne ka gaya mai magana mai laushi. An gane wannan ko? To saboda haka duk wani sababi wanda zai kawo kiyayya dan Allah mu nisanci irin wannan sabubba.
Wal ikhwa fi ma bainana bainakum
wa an yastahidu fi isha'ati asbabil mawadda, su yi kokari wajen yada sabubba na soyayya. Wal ukhuwa fi ma bainakum, da abinda zai yada yan uwantaka tsakanin su, dan Allah yan uwa. Wannan magana da Shehu Garbi ya faɗa. Shin daga cikin abubuwan da zai yada yan uwantaka tsakanin mu shine idan nayi laifi in ji saukan aradu, idan nayi laifi in ji zagi, idan nayi laifi in ji kaza? Kaga wayannan mutane da suke da'awan su yan salafiya ne, shin da Allah wannan da'awa ne da'awa ce ta salafiya ko manhaji ne na salafiya ko manhajin yan bid'a? Wallahi in ka karanta littattafai haddadiya kaga wayannan samari usulubun da suka bi na zagi da kazafi da giba, irin mummunan giban da suke yi mai wuce gona da iri, da kuma ainihin yarfe, zaka wallahi sun bi usulubi ne na yan haddadiya. Tsakani da Allah, yan ahlus sunna, ahlus sunna suna da adalci, ahlus sunna kuma suna bin mutane sannu ne, ko wallahi za su fahimci gaskiya. Idan ka ga malami na sunna ya yi zafi to fa al'amari ya kai intaha. To amma wayannan samari kullum balbalin bala'i ne kawai, da sunan kuma salafiya. Ko kun san mafi munin al'amari? Sai mutane su jingina ma wani malami wanda bai jo bai gani ba, suke wayannan irin wannan karantarwa karantarwa ne na shagarbi dan Allah muna roƙon wayannan mutane su kawo mana littattafai da shagarbi ke karantarwa irin na wayannan samari kaga idan an yi haka an mana ilzami ko kaga ba yanzu in nace dan Allah idan wani idan nace wa idan sufi yace min dan Allah in har an ce wai su suna faɗin maganar da ya saba mu sunna ko suna cewa salatul fatiha fa alqur'ani daraja dan Allah inda gaskiya ne ya faɗa yaya da gudu zan kawo littafin ko in an ce suna neman istighasa da shehunan su suna neman tabarruki da shehunan suna shafan suna kaza dan Allah kawo littafin wala da gudu zan kawo ko idan dan shi'a yace ka kawo hujja dan Allah kawo hujja cewa muna zagin sahabbai yaya to shi ma yanzu wannan bawan Allah da ake tawa kazafi dan Allah ku kawo littafin sa wanda ya wuce gona da iri yau idan wannan bawan Allah yayi raddi ga mutum dan Allah saboda menene ya masa raddi to ba sa yin haka sai shi shekarbi yayi raddi ga safar al-hawali shekarbi yayi raddi ga Salman al-Auda me yasa ya mai raddi ku kawo mana ku dauko littafin ku karanta ku ce raddin da ya ba daidai bane mana menene aqidu menene manhajin safar al-hawali menene manhajin Salman al-Auda menene manhajin Bishr al-Bishr menene manhajin Qardawi menene manhajin Sayyid Qutb ba za su yi magana ba sai ce yanzu ya ce ma safar hawali kaza ya ce ainihin ma'arabi ya yi raddi ga ma'arabi ya yi raddi ga Muhammad Hassan ya yi raddi kaza abin da zaka ce ga littafin da ya yi raddi ga abin da ya faɗa a ciki ko wallahi ba sa iya kawowa sai ce yanzu mutumin da ya zo ya ce wani ba ahlus sunna bane kaza haka duk wannan yarfa ne abin da ya kamata ku yi ku dauko littattafan sa kuna karantawa kuna raddi to a nan ne za mu gane cewa lalle wannan malami ya kauce hanya kamar yadda za ku iya ɗaukar littattafan shi'a kuna nakadi ku ɗauki littattafan sufayi kuna nakadi ku ɗauki littattafan qur'aniyun shi wannan malami ban taɓa ganin wanda ya kwaso littattafan sa yana raka nakadi ba an gane wannan ko to irin wannan abin da muke yin nasiha ga mutane farko dai wayannan samari awwalan su ji tsoron Allah sun zamanto dan kuka mai janyo mawa wajiba sannan dama wannan bawan Allah dama shekarbi Allah ya masa rahama wallahi tsare mana shi wannan bawan Allah wato wallahi manhaj aqida shi da manhajin shi wallahi ba shi da bambanci da kidan sauran malamai inda yana da shi wallahi da kun ga su Ibn Bas su Ibn Usaymin su Fauzan su Albani suna ta dauko aqidin suna raddi ko har yanzu yana rayuwa yana raye a Madina har yanzu yana daga cikin ulama ul Madina Sheikh Fauzan an tambaye shi me zai ce kan ainihin shekarbi yace wallahi ba abin da zan faɗa kan wannan bawan Allah sai alkhairi mutum ne mai karantar da sunna mutum ne mai manhaji na kaza mai manhaji na kaza Sheikh Fauzan ya mai kyakkyawan yabo to shin da a ce yana da wani aqida daban manhaji daban ai da mun ga ana ta rubuce rubuce akan wa da mun ga ana ta rubuce rubuce akan sa to shin an yi ta rubuce rubuce akan sa menene aka faɗa game da aqidun sa me aka faɗa game da manhajin sa ka gani to saboda haka wa'annan samari suna janyo wannan bawan Allah zagi an gane to dama mutane suna jin haushin sa kuma jin haushi ba dalili akwai mutum zaka yana kirka ba dalili an gane ko kuma wani yayi propaganda ya bata ka kamar yadda aka bata Muhammad bin Abdul Wahhab aka ce rajulun ne shi takfiri mutum ne mai kafirta mutane mutum ne wanda baya son manzon Allah mutum ne wanda baya son zikiri wallahi in ka ji labarin shi a wajen yan propaganda in baka kanta littafin shi ba wallahi zaka dauka wani irin mutum ne mai hadari a cikin addini amma wallahi da muka dauko littafin kitabun tauhid muka karanta wallahi mun fara karanta littafin shi kafin mu san shi da a ce yanda ake yada wannan mutum ne takfiri mutum ne kaza wallahi da a ce mun yi amfani da propaganda nan da yanzu muna nan a matsayin yan bid'a a lokacin muna aikawa garin Turkiya suna aiko mana da wasu littattafai in ka ji maganar da suke faɗa kan Muhammad bin Abdul Wahhab wallahi kare ba zai ci ba to Allah sai ya taimake muka samu littafin kashin shubha muka samu littafin kitabun tauhid muka samu littafin fadlul islam in mun karanta littafi sai mu ji dadi sai mu ƙara nemo wani in mun karanta mu ji dadi mu ƙara nemo wani to wallahi haka muke ta yi kawai sai gashi sai mu fara muka yi nisa sai mu gane wai shine ake cewa wai wannan wanda baya son annabi wai shine ake cewa mai kafirta mutane kun gane to haka nan shi ma wannan bawan Allah wallahi da a ce mun saurari propaganda na mutane ba za mu karanta littattafan shi ba akwai malaman da suka ce ya karantar da su a jami'a mutum ne wanda ma ba shi ma da ilimi mutum ne mai kaza mutum ne kaza mutum ne fitinan ne wallahi da rakaranta sai daga mutum ne mai san gaskiya daga mutum ne mai adalci wallahi ina ta na ga ya mace wallahi ina ƙara karanta littattafan wannan bawon Allah ina ƙara san shi yanda nake son Ibn Ba nake son Usaymin nake son kaza ina son wannan bawon Allah musamman kamar yanda Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi ya faɗa yace wannan bawon Allah ya tsaya ya toshe mana babban wuri wanda mafi yawan malamai suka kauda kai gare shi shine matsala na jarh wa ta'dil mafi yawan malaman sunna sun kauda kai gare shi ba wai dan babu kyau ba a farko kifaya ne ko zamanin magabatan mu akwai malaman da suke yi akwai wanda ba sa yi kuma ba ta gane wannan to saboda haka shi wannan bawon Allah sai ya toshe wannan bangaren wanda misali Nasiruddin Albani ya toshe mana bangaren hadisi ko wanda malami akwai inda yake zakewa ma'anar zakewa ya tsaya kyam ya ba wajen kariya Nasiruddin Albani da ya duba yanda mutane ke kawo hadisai da ifai da mudu'ai suna gina hukuncin addini wajen aqida da wajen ibada da mu'ad kaza sai ya tsaya ya bincike kan hadisi masu rauni ya rusa su wanda da yawa daga cikin mukallidai ba sa san Nasiruddin Albani haka ne sannan kuma shi wannan bawan Allah Sheikh Rabi da ya duba ya ga ɗan Hizbiya Ikhwanul Muslimin sururiya ya ikhwan suna kokarin su ainihin wulakanta malaman sunna su haramtawa mutane mu'amala da malaman sunna da sunan malaman sunna ba su san fiƙhul waqi ba kaza kaza to wannan bawan Allah ya ga kusan yanzu a Saudiya an kai matakin da ba a saurari malaman sunna yanzu Sayyid Qutb ya fi daraja nesa ba kusa ba kan Bin Baz har ma akwai wanda daga cikin ɗalibin Bin Baz ne ba wanda ya tasirantu da Qutbiyya yake cewa yanzu malamin da ya ɗauki tutan yaɗa tauhidi a zamanin a duniya yanzu shine Sayyid Qutb shine wanda ya fassara la ilaha illallah yanda take dishi wato duk fassaran da Muhammad bin Abdul Wahhab yayi fassaran da Ibn Baz yayi da sauran malamai duk ba yanda take bane kaba san gari sun koma suna suka malamai ba su da fikira malaman ba su san zamanin su ba malaman kaza malamai malaman haila da jinin biki malamai masu gudun jihadi malaman shugabanni duk inda mutane suna ta sassake malamai to wallahi da ba dan Allah subhanahu wataala ya ba malamai kariya ba sa'an nan wannan bawan Allah ku ina tunanin da Saudiya ta zama gaba ɗaya Hizbiya wannan bawan Allah shi ya tsaya ya binciko littattafan Sayyid Qutb littattafan Hasan al-Banna littattafan wa'annan malamai ƴan harkiyi ya gano hadarin su ya tona asirin su kuma ya tsaya tsayuwar daka yana ta rubuce yana nuna mutane sharrin su na matan gani to gaskiya in har akwai laifin da yayi al'umma kaga ba a yaje mai wallahi wannan shine laifin laifin sa ya dauko Sayyid Qutb ya duba aqidun shi Sayyid Qutb yana zagin sahabbai Sayyid Qutb yana da aqidan shi aqidan mutazilawa yana da aqidan jahiliya yana da aqidan sufai yana da aqidan waratul usul yana da aqidan inkarin hadisi ba da sunan su yana da aqida kaza na ba san gari to irin aqidun da ya kawo haƙidu ne munana wanda da yawa daga cikin malamai ba su damu da su bincika wane ne Sayyid Qutb ba malamai da dama ba su damu su bincika wane ne Hasan al-Banna da kuma da'awan shi ba wannan bawan Allah ya kwaso littattafan su ya yi bincike a kansu ya fallasa su to wannan fallasawan mabiyansa wallahi ba su taɓa har yau ba su yabe ma wannan bawan Allah ba shi ta ga suna ta rubuce wajen kokarin sai sun bata wannan bawan Allah kuma in ka same su wai menene lalle sai mutum ne wanda yake ganin kowa dan bid'a ne mutum ne wanda yake kafirta mutane sai da suna ta faɗin abin da shi ko malamin ke faɗa da shi na ba ta gane wannan saboda haka aikin da ya dauka malamai da yawa sun kauda kai a gare shi kuma wallahi da ba dan Allah ba sa'an nan shi da Ikhwanul Muslimin sun ci Saudiya da yaki Ikhwanul Muslimin sun yi hijira lokacin da suka yi hijira daga Misra wanda sun kashe ainihin shugaban kasa na Misra ya zamanto ana ta neman su sai suka gudo Saudiya to kuma Saudiya sun musu kyakkyawan zato suna ganin mutane ne masu kishin addini sai suka ba su mafaka da suka ba su mafaka fa suka zauna sai Saudiya ta ce musu tunda dai kuna da ilimi wasu daga cikin ku da kafira ne wasu farafisa kuna karantarwa a jami'a to me zai hana ba za ku zo karantar a jami'a ba a nan ne mutane irin su Muhammadu Qutb suka samu damar shiga cikin jami'a Islamiyya har ma Saudiya ta amince mai ya rubuta ainihin manhaja na ainihin aqida a jami'a Islamiyya ko kun san tun daga nan ya fara da saguba tun daga nan wajen ya fara wallafa a cikin littattafan da ya rubuta daga raddi ga Yahudawa sai raddi ga Kiristoci sai raddi ga 'yan buza da sauransu ba raddi ga Shi'a babu raddi ga qur'aniyun babu raddi ga kaza ba raddi ga kaza an gane wannan ko yayi wannan manhaja shi ya sanya wa mutane a jami'a ana karantarwa to a hankali in ya karantar a jami'a wato tunda ya san a jami'a an sa masa ido ana bincike sai ja samari gida in an ja samari gida sai a sa musu ra'ayi sai a sa musu ra'ayi na ainihin ikhwanul muslimin a hankali ya samu ya jawo kan irin su safarin hawali da zamanin auda daliban bin bas ne amma wannan bawan Allah yayi alaka da su sai da ya samu ya gurbata musu manhaji za a gansu kaman salafiya aqidatan amma manhaji da ikhwanul muslimin ai wa'annan sune ya kuliya kuma sai ya zamanto karkashin kasa suna sassake malaman salafiya mutanen da suka yi gata suka kawo ku gargari har suka yadda ku karanta a jami'a to ko me kamata ku yi musu sai godiya ko to sai suka zo suna sassake su suna kokari su cire masa bari tunani irin na salafiya su sa musu tunani irin na qudbiya da tunani irin na ikhwan ina ba san gani to wallahi sun fara a hankali ba a san cewa sun samu nasara ba sai da aka yi yakin khalij yakin golf wanda aka yi na ainihin zuwan America da ainihin wato Saudiya ta yi hayan America don a yaki Saddam din nan to anan ne aka san cewa fa ashe akwai wasu samari da suka dauko wasu afkar ba na salafiya ba bin bas ya bada fatawa cewa tunda Saddam yana da aqida wanda aqidunsa na kafirci ne kuma yana kokarin ya lizimta ma larabawa wannan aqida din da yawa daga cikin malaman sunna sun kafirta ainihin Saddam sai saboda aqidunsa da kudirin shi da kuma irin mummunan adawan shi yana so sai ya mai da Saudiya da kasashen larabawa sun bi wannan to kuma larabawa ba su da karfin da za su iya yakan shi a lokacin nan shi ne sai shugabannin suka kira malamai na sunna aka tambaye su yanzu me ya fatawa shin ya halatta a dauko hayan ainihin kafiri dan ya yaki wani kafirin shi ne suka ce eh tunda dai wancan kafiri idan ya yaki ba zai mallake garinmu ba shi wannan kuma ya yaki ba zai mallake garinmu to zamu yi amfani da kafiri wanda zamu dauke shi haya mu biya shi in ya kore wancan sai kuma inda ya fito yo kaga istikaba kafin da rayin ko baka ba shine sai aka yi amfani da wannan bimbas ya bada fatawa Usaimin hay'atu kibarul ulama na Saudiya suka bayar wallahi sai ga samari nan Usama bin Laden ya fito yayi kace kace da malaman sunna yace malaman America ne su ainihin Salman al-Auda da su wayannan suka zo suna ta sukar su Ibn Bas a lokacin sai ga samari wanda ake zamani daliban su Ibn Bas ne Ibn Usaimin sun fara soke soke to anan ne hankalin wasu malaman sunna ya kawo shekarabi da ya bincike sai ga ba tasirin wani bane tasirin ɗan ikhwan da suka gudo daga Misra aka ba su dama su karanta a jami'a sun zo sun sanya ma samari wasu irin ra'ayi mara kyau da suka sanya ma samari ra'ayi ko malaman sunna ba su farga ba malaman sunna ana ta sassake su ana kokari nan gaba fatawansu ma ba zai tasiri ba wannan bawan Allah da ya gano sai ce to ya fahimto babban gicikin su babban jagoran su wanda in har ba a taba shi ba to za su samu nasara shine sai kudu sai zo ya rubutu akan aqidar shi ko rubutu duk abin da ya faɗa sai ya kawo littafi ya kawo shafi an gane to wannan ne fa kaga mutane gara ana zagin wannan bawan Allah wallahi tona asirin da yayi ba a samu nasara akan salafiya ba shine abin da yasa wannan bawan Allah ya samu bakin jini saboda haka jama'a kun ji dalili in kaga mutum na zagin Sheikh Rabi wallahi ka bincika mutum ne wanda ya tasirantu da hizbiyyin amma wanda bai tasirantu da hizbiyyin ba da ko kuma in ma zan yi uzuri in ma zan yi adalci ce to wanda ya tasirantu da hizbiyyin ko wanda ya jahilci al'amarin Sheikh Rabi amma kuma ya ki tsayawa ya karanta littattafa shi ya adalci wannan shine abin da zan iya faɗa a takaice na ba san gani amma gaskiya bai adalci ya karanta littafin wannan bawan Allah zai yi kurakurai mutum ne shi ba zai yi mu ce duk abin da ya faɗa daidai bane amma yanda ake zagin shi wallahi masu wannan ba sa raddi ga sai kudu ba haka nan masu irin wannan ra'ayi ba sa raddi ga Hassan al-Banna irin aqidun da wayannan suka dauko da wannan shekarbi shin wanne ya kamata a yi maraddi to me yasa wayannan ba sa raddi ga wayannan irin yanda suke raddi ga shekarbi ba sa kiyayya ga wannan da suke kiyayya ga shekarbi kaga akwai lauje a cikin nadi to wannan shi ne a takaice insha Allah za mu dan tsaya a nan saboda lokaci na ba san gani shike nan ku ba tambaya to subhanaka allahumma ku zaka tambaya wala mun fi so a dinga yin tambaya yes you are free to ask
They are not taking what?
anything from him because he cut some of their brothers at that year.
Mm.
I don't know what you care about that.
No, I am not the one that tagged them as Adadia. They are the people. It's their behavior that shows that all the so-called scholars that they are saying, they are the people that behave like Adadia. I did not call them Adadia. I said they are behaving. They have the qualities of Adadia. And I read the book of Adadia, and then we compare and contrast. The comparison shows that they have 70% of the quality. Then what can you say about it? Almost. So I'm not the one that attacked them. Please, I want them to do justice to me. They should listen to what I say, and then they compare what I say to what their scholars are behaving, the way their scholars are behaving, to see whether I have done injustice to them. So please, I am not saying that they must listen to me, but they should listen to the truth. That is the only thing I want to see. Wa alaikum salam. Akwai da yawa daga cikin mutane suka ce Albani murji'i ne. Malabai sun yi rubuce-rubuce wajen kare shi. Kuma Sheikh Rabi gashi an jingina shi zuwa ga tashaddud da kuma fitar da mutane daga ainihin musulunci. Ko duk ƙarya ne. An gane Allah shi taimake mu. Allah ya sa su gane. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.